وسيئات أعمالنا. إنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Wa musulmi ci gaba da karatun da muke ciki wannan littafi mai albarka Fathul Majid li sharhi kitab at-tauhid. Yau muna tara ga watan Sha'ban hijra manzo Allah sallallahu alaihi wasallam na da 1443 wanda ya daidai da 12 ga watan 3 miladiya na da 2022. Sati da ya gabata mun karanci hadisin Abdullahi dan Abbas yanda yake cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya aika Mu'adh ya zuwa Yaman kan ya karantar da mutanen Yaman, ya furki ya kiraye su daga farko ya zuwa tauhidin Allah madaukaki, su karantar da Allah madaukaki da bauta, sannan kuma idan sun ilmantu sun bi ya karantar da su abin da ya shahi sallah. Allah madaukaki ya farlanta musu sallah guda 5 a cikin yini da dare, kenan salloli guda na farla. Sannan kuma idan sun ilmantu sun bi shi ya karantar da su cewa Allah madaukaki ya farlanta musu zakka wanda ake dauka daga dukiyoyin mawadata a ba wanda suka zamanto talakawa ne mabukata. Sannan kuma ya kiyaye zalunci, kai ya saki ya dauki wani abu na zakka wanda ya zamanto uwar garke ce, ko kuma wani abin da ya kama da haka wanda ya zamanto shi ne ake dogara da shi, ake tunkawo da shi a cikin dukiya, ya duba daidai wa daidai, shi ba latacce ba, shi kuma ba wanda ya zamanto shi ne na kwarai. Kuma idan ya yi haka nan to ya kiyaye addu'a dukkan wanda aka zalumta, domin addu'a wanda aka zalumta ba ta da tsakani da ita da Ubangiji ba abin da yake kange ta, sai Allah madaukaki ya karbawa wanda ya addu'a. A ƙarƙashin wannan mun karanci mas'alolin da suke ciki, za mu tashi kan fadan malam da ya ce wa fihi dalilun ala anna tauhid alladhi huwa ikhlasul ibadati lillahi wahdahu la sharika la. Imam akwai dogon ta'liqi kan fadan malam da ya ce qawluhu falyakun awwala ma tad'uuhum ilayhi shahadatu an la ilaha illa Allah. Malam yayi ta'liqi a cikin kala fi qurratul uyun, muduba shahi na 100 daidai talike yake cewa wa kanu yaquluna ha lakinnahum jahlu ma'naha. Mutane sun kasance suna faɗin wannan kalma ta la ilaha illallah, sai dai kuma sun jahilci ma'anarta. Alladhi dallata alayhi min ikhlasil ibadati lillah, ma'anar da ta wannan kalma ta yi nuni akan cewa a tsantsantar da bauta ga Allah madaukaki shi kadai, kina a bauta mashi ka a hada shi da wani, wahdahu wa tarku ibadati ma siwa, da watsi ko barin dukkan abin da bautar wani Allah ne ba Allah ba. Fa kana qauluhum, sai zamanto fadar shi, ku duba shahi na 100. Fa kana qauluhum, sai zamanto fadar shi la ilaha illallah, fadarsu da za su ce la ilaha illallah la yanfa'uhum li jahlihim bi ma'na hadhihi al-kalima, kinan batta amfanunsu saboda sun jahilci ma'anar wannan kalma, ka hali akthar al-muta'akhirin min hadhihi al-umma, kama halin daiwa daga cikin mutanen wannan al'umma wanda suka zo baya, suka biyo baya, domin sun yi ragon kaya game da karanta ilimin addini. Tari za ka ga mutane ga sallah, ga azumi, ga haji, amma kuma daiwa na ma'ana al'amari na addini bai san shi ba, sama ma al'amarin tauhidi. Qala fa innahum kanu yaqulunaha ma'a ma kanu yaf'alun, suna faɗin wannan kalma tare da abin da suka kasance suna aikatawa, min ash-shirki bi ibadati al-amwat, na shirka da suke yi domin suna bautawa matattu, wal ghaibina, da wanda ba sa nan, والطواغيت da dagutoti, والمشاهد da abin da ya shahi kaburuka. Duba kai yanzu yanda mutane suke nada gammo, suna nada gaya, suna zuwa wajen kaburukan waliyai, kuma ba wai su wa waliyan addu'a ba, za su roki wannan mai kabarin wannan wata biyan bukata wanda shi ma a lokacin nan ta kanshi yake, al’amari nukan shi na Allah ne maɗaukaki. Ƙala fa ya tuna bima yunafiha, sai su aikata su zo da abin da yake kore wannan kalma. Fa yathbutuna ma nafathu min ash-shirk, sai su tabbatar da abin da wannan kalma ta kore shi na shirka. Bi itiqadihim wa qawlihim wa fi'lihim, da ƙudurewarsu da faɗinsu da aikinsu. Wa yanfuna ma athbatathu min ikhlasi kadhalik, suna kore abinda wannan kalma ta tabbatar na ikhlasi yi dan Allah madaukaki. Wa zannu anna ma'naha al-qudra ala al-ikhtira'i taqlidan lil mutakallimina min al-ashairati wa ghairi, mala yace sai suka yi zaton cewa ma'anar la ilaha illallah na la ilaha illallah al-qudra shine iko abusa kirkirowa, al-ikhtira kenan, iko abusa kirkirowa na abu. Wannan kuma sun kwaikwayi malaman falsafa ne wanda suka iya magana kawai, min al-ashaira, daga wanda suke bin tafarkin ashaira wa ghairihim da wasu. Wa hadha huwa tauhidur rububiyya, kuma shi wannan shine ma'anar tauhidi na rububiyya, kenan tabbatar da Allah madaukaki shine yake halitta, shike kashewa, shike rayawa, shike arzutawa, duka wannan bangare ne na ayyukan Allah madaukaki, shi ake cewa tauhidur rububiyya. Alladhi aqarra bihi al-mushrikuna, wanda mushrikai ma zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sun tabbatar da haka. Falam yudkhiluhum fil islam, amma duk da haka wannan tauhidi nasu na rububiyya na Allahntaka bai san shigar da su ba musulunci, kama kala ta'ala, kama yanda Allah madaukaki yake cewa qul limanil ardu wa man fiha in kuntum muqinin in kuntum ta'lamun sayquluna lillah qul afala tadhakkarun, kace musu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, wannan kasa da abin da ke cikin ta tawace ce, in kun kasance ku masana ne sai kuluna, da sannu za su ce malillah, za ce ai wannan na Allah ne. Kina su da kansu sun tabbatar da kafir, ya tabbatar da ba zai ce ba shi yayi wannan sammai da kasai ko kuma rana da wata da abin da ya kama da haka, duk abin da zai ci dai ba zai ce shi yayi ba. Amma koda kafiran mushrikai za su ce ai wannan Allah yayi, qul afala tadhakkaru, to idan haka nan ne dan me bakwa tuntuni tuntunin da zai kai ku ku bautawa Allah madaukaki wanda ya halicci wannan abubuwa. Qul man rabbus samawati sab'i rabbul arshil azim sayquluna lillah qul afala tattaqun, ka tambaye su wane ne ubangijin sammai bakwai da kas da al'arshi, wane ne ubangijin al'arshil azim mai girma, sayquluna lillah, da sannu za ka ji sun ce ma ai wannan na Allah ne, Allah ya halicce su. Qul, ka ce musu afala tattaqun, ba za ku ji tsoron Allah madaukaki ba, ku bauta mishi shi kadai. Qul man biyadihi malakutu kulli shay wa huwa yujiru wa la yujaru alayhi in kuntum ta'lamun sayquluna lillah qul afala tusharun, ka tambaye su wane ne ga hannun wane mulkin sammai ko arzikin dukkan mulkin komi, da wane ne wanda yake ake makwabtaka da shi a nemi kangiya wajen shi, wala yujaru ilai alaihi, shi kuma baya zuwa neman ya nemi kangiya da wani. In kuntum ta'lamun, in kun kasance masu sani, sayquluna lillah, haka za su ce, za ka ji suna cewa ai wannan ba Allah ne madaukaki. Qul fa anna tusharun, to ta yaya ne za a kaudar da ku akan abin da ya zamanto na akida ne na tauhidi ne ga wani abu wanda ba shi ba. Wa qawluhu, haka fada Allah madaukaki da yace qul man yarzuqukum minas samai wal ard amman yamliku sam'a wal basara wal absar wa man yukhrijul hayya minal mayyit wa yukhrijul mayyita minal hayy wa yudabbiru al amra fa sayquluna Allah qul afala tattaqun, ka tambaye su dai wane ne wanda yake arzutar da ku daga sama, inan bangaren ruwa, Allah madaukaki ya zubda ruwa daga sama kasa ta dauki amfani, wal ardu, da kasa, amman yamliku sam'a wal absar, wane ne wanda ya mallaki ji da gani, ومن يخرج الحي من الميت وانني وندي كي فتر درايي daga matacce ويخرج الميت من الحي وانني وندي كي فتر da matacce daga rayayye ومن يدبر الامر وانني كي ججو يد الامر ريان da yake so فسيقولون الله zaka ji ce ai wannan Allah ne kade فقل كتي مسو افلا تتقون idan haka ne ba za ku ji tsoron Allah ba ku bauta mun shi kade duwa mu ga yan uwa wannan ayoyi mazala sallallahu alaihi wasallama na tambayin mushrikan Qurayshawa su da kansu sun tabbata wannan cewa ba wanda yake wannan aiki sai Allah ba wanda ya mallaki sammai da ƙasa sai Allah ba wanda yake arzuta su sai Allah amma wannan duk da haka bai shigar da su addinin musulunci ba domin saboda ba wai kawai wannan fada bace ba yarda da Allah shine mahalicci shine mai arzutawa shine mai yin ruwa mai iska shine mai kashewa mai rayawa shine mai sa dushin lahiya da bada lahiya ba shi kadai bane musulunci ba tushen musulunci shine bauta ta Allah shi kadai in za a bauta mushi shi kadai qala wa amsalu hadhihi alayat fi alquran kathira kathirun ko amsalai na kwatamcin wannan ayoyi a cikin alqurani suna da yawa wa hadha at-tauhid qad aqarra bihi mushrik al-umam na wannan tauhidi na rububiyya tabbat mushrikan al-ummomi sun tabbatar da shi wa aqarra bihi ahlul jahiliyyati alladhina bu'itha fihim muhammadun sallallahu alaihi wasallam kuma ma'abuta jahiliyya wanda ba su da ilimi su ma wa'anda Allah madaukaki ya aiko manzo daga cikin su manzo sallallahu alaihi wasallam su ma sun tabbatar da wannan falam yudkhiluhum fil islam amma wannan bai shigar da su cikin musulunci ba li annahum qad jahadu ma dallat alayhi hadhihi al kalima domin sun yi musu sun yi inkarin abinda wannan kalma ta tauhidi ta yi nuni akan shi min tauhid al ilahiyya na bangaren kadaitar da Allah madaukaki da bauta wa huwa ikhlasul ibada shine yin bauta tsantsa ga Allah madaukaki wa nafi shirki wal bara'ati min da kore shirka da yin watsi da wannan shirka da barranta da shirka kama qala ta'ala kama yanda Allah madaukaki yake cewa qul ya ahlal kitab ta'alu ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum alla na'budu illa Allah wa la nushrik bihi shay'a wa la yattakhidhu ba'duna ba'dan arbaban min duni Allah fa in tawallaw fa qulu shahadu bi anna muslimun Allah madaukaki na cewa ya kuma abuta littahi yahudawa da krista ta'alu kuzu ila kalimatin ya zuwa wata kalma sawa'in bainana wa bainakum wadda ta zamanto daidai ci tsakanin mu da ku ba wanda yahi wani idan yayi ruko da ita ita ce Allah na'budu illa Allah kadda mu saki mu bautawa wani sai Allah madaukaki wala nushriku bihi shay'a kadda mu hada bautar shi da wani ko wane ne ko menene sai zamanto la tazo nahi sannan kuma ga nakira shay'a na kam mu saki mu bautawa wani kuma bayan Allah madaukaki sai zamanto ya gama dukkan abin bauta wanda ba Allah ba wala yattakhidhu ba'duna ba'dan arbaban min dunillah kadda shashan mu suriki wasu shashi a matsayin ubangijai kuma bayan Allah madaukaki fa in tawallu idan suka kauda kai basu bi ba suka juya baya fa qulu ku muslimi ku ce shahadu to ha ku shaida bi anna muslimun mu mutane ne wanda muke mika wuya ga Allah madaukaki mu bauta mashi ba tare da mun hada bautar shi da wani ba fa hadha tauhidu wannan tauhidi huwa aslul islam shine tushen musulunci wa qala ta'ala Allah madaukaki na cewa inal hukmu illa lillah amara alla ta'budu illa iya zalika ad-dinul qayyim walakinna aktharan nas la ya'lamu Allah madaukaki na fadi cikin suratu Yunus Yusuf Allah na cewa lalle hukunci dukkan shi na Allah madaukaki ne yayi umarni kan mu saki yayi umarni cewa mu bauta mushi kan mu saki mu bautawa wani sai shi wannan kuma shine addini tsayayye sai dai daewa daga cikin mutane ba su sani ba san wannan ma'ana ba haka Allah madaukaki na cewa fa aqim wajhaka lid-dini al-qayyim min qabla an ya'ti yawmun la maradda lahu min Allah Allah madaukaki na cewa ka tsaida fuskarka ga wannan addini tsayayye zaman to kadda ka hada Allah da bauta Allah da wani min qabli an yati yawmun gabanin wata rana ta zo la maradda la ranar da babu makawa sai ta tabbata ba mai mai da wannan rana idan ta tace tashin kiyama wala na'am min maradda la min Allah wanda daga Allah ne madaukaki ta zo Allah madaukaki haka na cewa zalikum bi annahu idha du'u ila Allah du'iya ila Allah wahdahu kafartum wa in yushrak bihi tu'minu fal hukmu lillahi al-aliyyil kabir haka nan ne bi annahu idha du'iya Allah idan aka bautawa Allah madaukaki shi kadai ko aka roki Allah shi kadai kafartum sai zamanto kun kafirce wa in yushrak bihi in kuma aka hada bautar shi da wani tu'minu a lokacin nan sai ku yi imani fal hukmu lillahi al-aliyyil kabir hukumci dukkan shi na Allah ne al-ali madaukaki al-kabir mai girma qala ta'ala Allah madaukaki yake cewa fa'budillaha mukhlishan lahu ad-din ka bautawa Allah madaukaki kana mai tsantsantan mushi da addini kenan ba tare da gwama bautar shi da wani ba ala lillahi ad-dinul khalis ku saurara Allah shine yake da addini tsantsa kenan bauta ta Allah ce tsantsa wa amsalu hadhihi al-ayat fi bayan at-tauhid alladhi da'at ilayhi ar-rusul wa nazalat bihi al-kutub fi al-quran kathira mala yace kwatamcin wannan ayoyi wanda suke bayanin tauhidi wa anda dukkan manzannin Allah suka yi kira zuwa gare shi kuma da littattafai suka sabka da ita a cikin al-qur'ani suna da yawa wa sanadhkuru ba'da zalika insha Allah fi hadha at-ta'liq kuma da sannu zamu ambata insha Allah a cikin wannan ta'liki da aka intaha magana shi ta kare na sai ta'liki na biyu da yace wa fihi dalilun ala anna tauhid alladhi huwa ikhlasul ibadati lillahi wahda la sharika la wa tarku ibadati ma siwa huwa awwal wajib wa li hadha kana awwal ma da'at ilayhi ar-rusul an i'budullaha مالكم من إله غيره نعم وقوله تعالى ألا تعبدوا إلا الله وفيه معنى لا إله إلا الله ما لنا تشوى أتكون دليلي أكوي دليلي أكن تشوى توحيدي شيني كأي تدبوتا كألا من أكيكيشي كأي وأن بايد أبو كنتاريا أتكون ألا تكشد أبنجيجن تكشد سنين شد سفوفنش wa taraku ibadati ma siwa ta kumshi barin bautar wani Allah ba Allah ba huwa awwal wajib wannan shine farkon wajibi a matsayin mutum musulmi ya san wannan wali hadha kana awwal ma da'ati ilayhi ar-rusul alayhi as-salam shi yasa kuma shine farkon abinda dukkan manzanni wa'anda tsirayen Allah da amincin shi suka tabbata a gare su suka kira al'ummomin su kowa ta yake ani'budullah ku bautawa Allah madaukaki shi kadai malakum min ilahin ghairu ba ku da wani ubun abun bauta na gaskiya kuma bayan Allah madaukaki na'am haka Allah madaukaki ya fadi a bakin Nuhu alaihi salam ani Allah ta'budu illa Allah kada ku saki ku bautawa wani sai Allah madaukaki qala wa fihi ma'ana la ilaha illa Allah mutabiqan dukkan wannan da'wa ta manzanni sai akwai a cikin wannan ayoyi abin da ya dace yayi daidai da abin da ya zamanto kalma ce da zaka ce la ilaha illallah babu abin yawa bauta da gaskiya sai Allah qala wa fi qurratil uyun wa amma qaulul mutakallimina wa man tabi'ahum game da wanda suka ɗan falsafa philosoph masu ilimin magana suke fadi da wanda suka bi su baya suka bi ra'ayinsu suna cewa inna awwal wajibin ma'rifatullahi bin nazari wal istidlal suka ce farko abin da yake wajibi ga mutum shine mutum ya san Allah da tsokaci yayi tunani kawai sai ya san Allah wal istidlal da kawo hujjoji wazalika amrun fitri yace wannan al'amari ne wanda Allah ya halicci mutum da shi fatara Allah alaihi ibada Allah madaukaki ya halicci bayan shi akan shi wali hadha kana مفتته دعوة الرسل الرسل أممهم إلى توحيد العبادة شنو يكسن شي دليلا هكا يكسن شي فرقا mabudin kiran manzanni yazo al'ummomin su shine tauhidin bauta ga Allah madaukaki an ibudullah malakum min ilahin ghairu ku bautawa Allah madaukaki ba ku da wani Allah abun bauta wanda ya cancanci a bauta mishi kuma baya Allah madaukaki ai Allah ta'budu illa Allah kada ku bautawa kowa sai Allah qala ta'ala Allah madaukaki ke cewa wama arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilayhi annahu la ilaha illa ana fa'budun kuma aiko wani manzo ba gabaninka daga cikin manzanni kowanne face sai mun mai wahayi cewa lalle babu abin yawa bauta da gaskiya sai ni insha Allah madaukaki fa'budu to ku bauta mu haka Allah madaukaki na cewa qalat rusuluhum afillahi shak manzanninsu suka ce musu yanzu game da Allah akwai wani shakku fatiris samawati wal ard wanda ya kirkiri sammai da kasai fatara abinda zaka kirkira ba tare da ganin misali ba kai ka kirkire shi sai a ce fatara na'am qala al-imad bin kathir rahimahullahu ta'ala muhammad bin kathir wanda rahma Allah ta kara tabbata gare shi yake cewa hadha yahtamilu shay'ain wannan abu wannan aya ta kumshi abubuwa guda biyu ahaduhuma anni afi wujudihi shakkun yanzu game da samuwa Allah madaukaki akwai shakku fa innal fitrata shahidatun bi wujudihi wa majbulatun ala al-iqrar bi domin fitra yanayin da Allah madaukaki ya halarci mutum shahida na shaida da cewa lalle Allah madaukaki saman me ne an tilastar da ita akan tabbatar da wannan fa innal i'tirafa bihi daruri yarda da wa samuwa Allah madaukaki larura ne fil fitrati salima a cikin yanayin da Allah madaukaki ya halarci mutum tatacce wanda bai gurbata ba da wani abu da dai za a bar mutum da halittar Allah wani ba zai nuna mai wani abu ba to ya zai tabbata lalle Allah madaukaki saman mai ne domin shi ba shi samar da kanshi ba wal ma'ana thani ma'ana ta biyu anna al ilah ilahiyata wa tafarruduhu bi wujudi al ibadati shakkun cewa yanzu allantaka shi da kadaituwar shi da wajibcin ibada akwai wani shakku a ciki wa huwa al khaliqu li jami' al mawjudat kuma bayan shine hal abun wanda ya halicci dukkan saman mai anan doran kasa da lahira fala yastahiqu al ibadata illa hu in haka nan ne to ba wanda ya cancanci a bauta mishi ko bauta sai shi kadai wahdahu la sharika la shi kadai wanda baya da abokin tarayya a cikin abinda Allah madaukake kadai ta da shi fa inna ghaliban umami kanat muqirratun bisani'i domin dukkan mafi yawancin al'ummomi sun tabbatar da wanda ya kira ya halitta shi ne Allah walakin ta'budu ma'ahu ghaira sai dai tun da haka suna bautawa wannan mahalicci tare da shi da wani min alwasa'iti wanda ya zamanto tsani ne allati yazunnuna annaha tuqarribuhum min Allah zulfa wanda suke tamanin cewa za su kusantar da su ga Allah kusantarsuwa qultu ma la yati wa hadha al-ihtimalu athani yatadammanu al-awwal wannan kuma man ma'ana wadda ta kumsa ta biyu ta kumshi abinda ma'anar farko ta bada rawa abu ja'far bin jarir bi sanadihi muhammad bin jarir abu ja'far muhammad bin jarir al-tabari yarwayto a cikin da isnadin shi an ikrima wa mujahid da imam ikrima da imam mujahid wa amir da imam amir annahum qalu suka ce laysa ahadun illa wa huwa ya'lamu anna allaha khalaqahu wa khalaqa as-samawati wal ard fa hadha imanuhum yace babu wani mutum face sai ya san lalle Allah shi ya halice shi shi ya halice samai da kasai wannan kuma shine imanusu wa an ikrima aidan tas'aluhum man khalaqa as-samawati wal ard yace hallau idan ka tambaye su wane ne ya halicci samai da kasai fa yaquluna zasu ce ma Allah Allah ne fadhalika imanuhum wannan shine imanin su wa hum ya'buduna ghaira kuma didda haka suna bautawa wannan Allah wa taqaddama anna la ilaha illa Allah qad quyyidat bil kitabi was sunna bi quyudin thiqal mala yace musani ya gabata cewa wannan kalma ta tauhidi la ilaha illa Allah kad quyidat an dabebiyar da ita bil kitabi was sunna da alqur'ani sunna manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ingantatta bi kuyudin da bayyika thiqalun wanda suke da nauyi minha na daga cikin su al-ilmu ilimi zamanto wannan kalma ka san abin da take nihi ka san ilimin da yake cikin ta wal yaqin zamanto babu shakku tare da kai wal ikhlas zamanto kana yi ne dan Allah kadai was sidiq kuma kana gaskatawa abinda ta kumsa wal mahabba kana son wannan kalma da abinda ta kumsa wal qabul kana karbar shi wal inqiyad kana jayuwa da abinda ta kumsa wal kufru bima yu'bad min dunillah ta kafircewa dukkan abinda ya zamanto ana bauta mishi kuma bayan Allah ne fa idha ijtama'at hadhihi al quyud idan wannan dabiyika suka hadu liman qalaha ga wanda ya hadu wannan kalma ta la ilaha illallah nafa'atuhu hadhihi al kalma to a wannan lokaci ne wannan kalma za ta mai amfani wa in lam tajtami'u idan ku lam wa in lam tajtami' idan bata tattaru ba bata hadu ba hadha lam tanfa'u to wannan kalma ba za ta mai amfani ba wan nasu mutafawatuna fil ilmi biha sai dai mutane sun sha bamban a cikin ilimin wannan kalma wani yanda ya santa wani ba haka ya santa ba fil ilmi biha wal amal da aiki da ita fa minhum man yanfa'uhu qawluhu wa minhum man la yanfa'uhu kama la yakhfa akwai wanda fadar shi take mai amfani akwai kuma wanda fadar shi bata mai amfani ina ga lokaci yayi muna iya tsayawa a nan gaba ce abinda muka faɗi daidai Allah ya ba mu lada abinda muka yi kuskure Allah gafarta mana rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasanatan wa qina adhabannar subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayka.